A rahotonmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da Malama Jamila Ibrahim, wacce ta ce kwazanta da jajircewarta a wajen aiki ya sa ta samu ƙarin girma har sau uku a shekara guda. Kowane irin kwazo ne wannan? Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya.
Ice dai na primary school, secondary school, a nan kura government secondary school. Sannan kuma na je na NCE a ATBU, wato da ke na formerly ATB that now FCE. Kuma ni wannan degree ina a ABU Zaria.
Wani course?
Course in education social studies ne. Sai na nemi aiki, na fara aiki. Ina cikin aiki ne kuma da aiki na demanding, sai na tafi masters a UK.
Ya cikin yi karatu?
Na'am.
A yayin da kike waɗannan karatun, shin an dan fuskanci wasu matsaloli akan hanya?
Matsalar da na fi fuskanta a lokacin da na gama degree ina, that was 98. Sai na tafi na yi postgraduate diploma a computer lokacin akwai irin open universities ɗin nan, ATBU. To unfortunate enough, lokacin dai daga yin aure na kenan kuma ga ciki. Amma still dai alhamdulillah ni ce dai matashiya a ciki, sauran duk maza ne da kuma kabilu da suke zuwa daga other state.
Ke kadai ce mace?
Ni kadai ce mace daga nan arewa, sai wata mata da ta zo daga Lagos. Mu biyu ne, amma ni ce mafi kankantar shekaru a cikin su. To a lokacin muna karatun mun gama successful, za mu karɓi result Obasanjo ya sallame su, yace su bari a rurrupa na open university. To ban samu dai na karɓi result ina ba.
Har yanzu?
Har yanzu. Sai na tafi BUK. Ne MDS, wato Development Studies. Shi ma lokacin tuna riga na haifi yaro na. Abun da ya fi bani matsala, wanda ya sa a lokacin na zo na kasa karatun, shi ne to da na ɗauki wata yarinya nis ina ce muke tafiya makaranta. Very funny of her, da yake yarin yana da kuka, sai ta zo ta zauna a bakin hall, yaro ita tsala ihu. Daga nan idan na ɗauke shi sai in ce mu je hostel, yana kuka ni ma ina kuka. Kawai sai na dawo gida ni ce ni ba zan iya wannan karatun ba.
Ba ki kammala ba?
Ban karasa ba.
Kika haƙura?
Mu uku muka fara karatun ni da sisters ina. Sai na haƙura na dawo gida. Akai da ni dai ban iya faɗa ba, tunda kunya nake ji. To later in life sai na zo na koma na yi wannan masters in education and planning a UK. A nan ne masters ina.
To yanzu a ina kike aiki? Wani irin aiki kike yi?
Ni malamar makaranta ce. Tun daga primary school na fara koyarwa, alhamdulillahi muna cikin wannan dai koyarwa wajen shekara 10, sai kawai aka zo. Wata ran kawai ina makaranta around 12 kenan. Aka yi mun waya, aka ce ana nema na LEE. Ina zuwa, sai na tarar da su suna training, ana training SSO, wato school supporting officer. Sai aka yi mun congratulation cewa ni ma an ɗauki sunana daga board, ni ma an mun promotion. Wanda ya kamata a ce sai na yi assistant headmistress, na yi headmistress ka na zan sa'an. Sai aka ɗaga ni.
To kwazanki ne ki na yi kaki wannan matsayi?
To alhamdulillah rabbil alamin, da yake ni gaskiya a sanda ma nake koyarwa primary, ƴan uwana suka samu aikin secondary school. Akai in bari nace ni dai ina kaunan yara kanana, saboda kawai I believe they are innocent. Idan na kalle su sai suke ban tausayi. So I put all my effort dai naga cewa
dike sa kwazanki.
Naga dai na sa kwazo na a ciki dai ne musu iya abin da zan. To ina gani wata ila abin da Allah ya duba kenan, tunda har an samu muna dan ɗaukan nauyin gajiyayyu haka a makarantar. Sannan wata
in makarantar koko ku karan kanku.
Eh to tunda mu akwai allowances da ya kamata a bamu, tunda makaranta community school ce, sai muka yafi akan cewa a ɗauki duk yaran da suke community ɗin, waɗanda wasu sun rayu ne, waɗansu kuma gajiyayyu ne. To muna cikin haka da taimakon Allah, sai ga wata Montessori ita ma ta zo, wata mai makaranta a nan wajen Sharaɗa, Kano Montessori ta zo. To ta fara ita ma tana cikin abin, ta samu wata ƴan matsala dai ban san wannan personal dai, ta bar dai Najeriya. Daga nan dai to mu dai ba mu watsar da wannan abin ba, muka kwaɗaita wa iyayen yaran, wanda ya ga iya da sarari ɗan abin da bai wuce na sayan littattafai ba suka ci gaba. To ina ganin irin wannan abubuwan Allah ya duba, ina zuwa SSC.
Suka ci gaba kenan, kuna ɗaukan masu
gajiyayyun? Ina ɗaukan su waɗanda ya kasance ba su da ƙarfi na rayuwa, ko kuma marayu ne, ko kuma dai gashi dai yanayi dai duk da ya kama dai. Haka dai muka yi dai ta fama dai a wannan makarantar, har Allah ya sa dai na samu wannan ɗaukaka. Ina zuwa LEA ban fi 6 months ba. Still sai aka ce to ana neman za a yi, ana ta rigimawa ya zai coordinating in ECC class. Sai kawai aka zo aka kira ni aka ce.
Menene shi ECC class?
ECC class shi ne Early Child Center Education. Wato yaran da suke nursery classes from the age of 3 to 5. To abinda na samu kalubale a nan shi ma still sai da ne kuka. Da aka kira ni aka ce in zo in yi, sai na ce ni ba zan iya ba, na gaji irin komai haka dai, kamar pressure tana yawa, maza suna nuna cewa me yasa ni. Kuma sai ni mace, kuma su ga su, kuma sauran matan suna ganin sun fi ni dadewa. anan dai na kama kuka dai aka rinka mun fada aka ce sai da in hakura da aikin ba zan yi ba to alhamdulillah na karba shi ma ban fito mutu ba da daukaka na ubangiji wata ran sai aka inviting ina Spain to dama na kan je haka representative din LEA sai aka ce zai mana exam aka yi mana writing exams wanda ni ban ma sani ba kawai kira na aka yi ina zo aka ce mu nemi bayro mu 10 ne muka yi jaraba muka ci mu shida
kun shida
da mu shida muka ci jaraba sai aka kira mu oral interview to muka zo mu san me za a tambaye mu ba duk an min tambayoyi har aka ce mu fadi me experience ina ko na wani hard work training me ne ce nayi to abin da na fadi sai aka tambaye su da local government chairman ina ni ko sai raka da idan sai ni ce wallahi na manta
ya kai ka manta
sai suka yi min dariya suka ce to shike da hajiya na tafi
su dauke ki ba can
san dauke ni to da haka dai har yanzu ne muna tare da su dai muna aiki
a cikin shekara guda kika samu daukaka har kashi uku
wallahi cikin shekara guda na samu wani abu akai mu mai bata min rai makarantar da nake ta baki labari da farko muna iya kokarin mu aka ringa ganin dadewa ta wajen da yake makaranta ce take area mu to ni ina da kishin ganin hakan sai ake cewa wasu nake a bani headmistress irin sai aka yi wata irin transfer ne ban haushi
sai Allah ya saka miki
sai Allah kuma inda aka tura ni sai aka karbe ni da hannu bibi
to yanzu gashi dukin baro waɗannan kuma kin dan fuskanci abubuwa a rayuwa
na'am
to ina batun taimaka waɗannan yara an kin daina
kai wallahi ban daina ba saboda ko a sat last month ma sai da headmaster da yake makarantar shi ma ya kira ni yace ko ina da irin yaran da nake kawowa haka na community waɗanda za a taimaka su yi common entrance.
To a ɗan daƙiƙa me za ki ce wa matasa?
Ne dan Allah dan annabi tsaya su kula da abinda ubangiji ya ce kuma su kula da kansu ni dai abinda duk za su yi a rayuwa su yi abinda ba za su ji kunya. A ko gaban wa za su yi.
Malama Jamila ta ja hankalin 'yan uwanta mata musamman matasa da su jajirce su tsaya su yi aiki sakamakon su na wajen Allah. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.